U.S. Embassy Niamey is aware of the abduction of a U.S. citizen in Masalata, Birnikoni, Taua region of Niger.
Kakakin ofishin jakadancin Amurka a Nijar, Stephen Drakon kenan, a yayin da yake tabbatar da rahotannin sace wani dan kasar Amurka a garin Masallata da ke yammacin birnin Kwanni a jihar Tawa, wanda kuma ‘yan bandiga ke ci gaba da garkuwa da shi. Alhaji Idi Bara'u shi ne jami'in hulɗa da ‘yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar.
Gwamnatin kasar Amurka na mai jimami da kawo cikakken goyon baya ga yallan ba Amurkin da aka sace. Kuma tana kira da kwakwaran murya ga waɗanda suka yi garkuwa da shi da su sallame shi ba tare da ɓata lokaci ba, kuma tare da kiyayewa da kare lafiyarsa.
Yanzu haka jami'an ƙasashen biyu sun yi haɗin gwiwa don ganin an ceto wannan ba Amurka daga hannun mutanen da suka yi awon gaba da shi.
Gwamnatin Amurka na aiki tukuru kuma kafaɗa da kafaɗa da hukumomin jamhuriyar Nijar da ma jami'an tsaro domin ganin cewa an kai ga samo nasarar kubuto da mutumin. Haka zalika gwamnatin Amurka na ci gaba da tuntubar yallan mutumin da aka sace. Muna ci gaba da bin kadin wannan zance.
Gudunmuwar jama'a wajen samun haske wata hanya ce da ofishin jakadancin Amurka ke ganin za ta iya taimakawa a gano inda aka ɓoye waɗannan bawan Allah.
Ofishin jakadancin Amurka na mai shela ga duk wanda ke da bayanai a game da sace mutumin ɗan asalin ƙasarta da shi tuntuɓi wannan layi ko wannan waya 2279478259.
Rahotanni sun ayyana cewa a cikin daren Litinin wayewar jiya Talata ne wasu mutane ɗauke da bindigogi suka kai samame a garkar da wasu Amurkawa ke zaune kusa da garin Masallata da ke yammacin birnin Kwanni, inda suka yi awon gaba da ɗaya daga cikinsu, wato Philip Walton, mai shekaru 27 a duniya. Kodayake kawo yanzu ba wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin wannan al'amari, wasu na alakanta abin da ayyukan masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.